Bata da aiki sai na shi ta masa girki sannan ta raini ƴaƴan shi ta masa guga sannan ta wanke kayan shi ban tada wannan mato ita ta haife shi
na mace
in ƴaƴan ka na da tarbiyya a ce
na mace
in ba su da shi ma haka a ce
na mace
kulli yomin tana zauna a gida boring lifestyle duk dan kai wai sai a ce
na mace
diva di na mace wonder woman ita ce girls on fire ita ce za mu kwashe kincin mu ta kamu wuce vroom vroom mu wuce the ex who that ita ce
Allah ci gaba da kare mace gida bai cika in babu mace fix ta kai fix dan hada da mace nace aiki yafi kyau inda mace 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 sarauniya uwar gida
mace
yar gata ku mai gida
mace
ita ce kullun a gida ita ce mai kula da gida
to wake haihu wannan miji
na mace
wa aka ce a kyautata mawa
na mace
wace ce in ta ce ojen 2k da sauri ake bata
na mace
wake yin ado tai kyau in ta wuce kaga maza na tintibe
na mace
to ko su mazan in ka tambaye su wasu ga fuso za su ce
na mace
wace ce in ba ta ba gida
na mace
a bata kudi a bata hakuri
na mace
kuma duk sarautar ka in ka zo gaban ta dole ne ka cire rawani
na mace
ta hana cikin ta ta ba danka
na mace
wahalan wata tara a kanka
na mace
kuma duk wani girman ka in ta baka heartbreak ka cika tsamin kanka
na mace
mata mata aihu ne wahala 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 bawo ne
ka ganta ka kira ta yar gata wa ake ce ma yar daddy tai ma shigo ba in ka zo taɗi wa ake kira boss lady ko a ce mata boss baby kyakkyawa baby in ka aura ta haifa ma
akan wa ka sai mota
mace
you take her waje ku huta
mace
akan ta ka sai gidanka because you love her you want to wed her
mace
wace ce ta dauke ka
mace
mata ƙarya ko da gaskiyan ka
mace
wace ce ta ci kuɗinka ka bar kasar ka ta ki ta baka
mace
finest girl with the champion vibe come and let me hear you say
mace
sarauniya gimbiya ita fa so gari a ce kyakkyawar
mace
all over the cutest girl
mace
best of the best them say
mace
All over Adeze, Jakadia, make you hear them say
mache.